yo. Hey, Madela.
Concept.
Female.
Emata. Where yo. Yo, kona di de dengada.
General Ice.
Madela. Nate da di kasheni. Where yo. Da wahala gwenda da di te kasheni. Ay gwenda da di te kasheni. Da di kasheni. Where yo. Da wahala gwenda da di te kasheni. From the way you de move your body, wallahi harbani so ingama imbarku. Na che kai, ndang Allah kubani wiwi. Te emata irin siriri. Bamzo dunia, nshawu yaba dang haka wallahi. Basa nshawu yaba. Inku kabani zainachi. Harna samu zainachi. Yari nyata shimaje ka ukata na maja. Na maje na che kai. I want to make money, yeah. I want to beg body. If you want to be somebody, then be ready to shut up. Dadi kasheni, wayo. Dawa hala gwanda dadi te kasheni. Ay gwanda dadi te kasheni.
Dadi
kasheni,
dadi kasheni.
Wayo. Dawa hala gwanda dadi te kasheni. Ay gwanda dadi te kasheni. Nche dadi kasheni, wayo, wayo, wayo. Allah dadi kasheni, wayo, wayo.
Tanda sengi kumaduk yang matang suka seni kasang abaca ben sonreni inna kopsa Allah ze ya feni inna shigo mata sana kalo anything where you talk then go follow 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 now so I enter just then play this song on my speakers boss I ask PK yo mo who sing song bam me here on one a new King Kong gee. Now so I carry microphone I start to the rap papa daddy kasheni before I know Joby don't carry girls for my car daddy kasheni
na tega daddy kasheni wayo da wahala gwanda daddy te kasheni ay gwanda daddy te kasheni
daddy
kasheni
daddy kasheni
wayo da wahala gwanda daddy te kasheni ay gwanda daddy te kasheni na che daddy kasheni wayo 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 Allah 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 daddy kasheni
na san duniya tana da fadi ai kuma tana da dadi dan haka bazan kashe kai na ba bazan bari ta juya ni kamar waina badan zakin madara da banda koko rubutan arabe da banda boko juya ta tabaye ka bata toko kai ka taba mu ka shako boko eh mata ku zo ku kashe ni dan Allah ku zo ku kashe ni gwanda ku ku kashe ni da wahala na ce ni kashe ni wayo da wahala gwanda dadi ta kashe ni ai gwanda dadi ta kashe ni
dadi
daddy kasheni,
daddy kasheni,
wayo. Da wahala gwanda daddy te kasheni. Ay gwanda daddy te kasheni. Na che daddy kasheni, wayo, wayo, wayo. Allah 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 daddy kasheni.
Ya Allah kabama namu, kabama da babu. Kabama namu, rabbi rabama da babu. Nate kabama namu, rabbi rabama da babu. Kabama namu, dandara jarka rabama da babu.